الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da jinjinawa da duk wani dangi ne ko zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Litinin, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibi, domin ci gaba da karatukanmu na loga, musamman daga cikin wannan littafi na al-maqamat, maqamata Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman al-Hariri al-Basri rahimahullahu ta'ala. Darasi da ya gabata a jiya, mun gama maqama ta hudu wadda ake kiranta da suna ad-dunyawiyya. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon maqama ta biyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatu al-khamisa al-kufiyya. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan maqama ce ta biyar wadda aka danganta ta zuwa wani birni daga cikin birane Iraki, shine birnin Kufa. Shi wannan birni na Kufa, tsakanin shi da birnin Baghdad tafiya ce ta farsakhi 30, ma'ana mil 90, in kuma kilomita ne kinan kilomita 135. Shi wannan birni na Kufa birni ne wanda yake mai daɗaɗɗen tarihi, domin birni ne wanda aka assasa shi a musulunci. Yana daga cikin ayyukan da khalifa na biyu daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan aiki lokacin da ya zamanto khalifa, shine Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yadda. Na daga cikin ayyukansa wanda ya gabatar domin ci gaban musulunci shine assasa birane waɗanda suke sabbi, wanda a can da babu su. A ƙasar Iraki ya assasa birnin Kufa da birnin Basra. A Masar kuma ya assasa birnin da ake kiran shi Al-Fusta. Don haka lokacin da Umar, Allah ya kara masa yadda, ya gina wannan birni, da yawa daga cikin jama'a ta musulmi, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu suka yi hijira suka koma birnin Kufa. Kuma shine wato headquarter ta daula ta musulunci a zamanin Aliyu, Allah ya kara masa yadda, domin ya dauke markazin khalifanci gaba daya daga birnin Madina ya maida shi birnin Kufa. Saboda a can ne yake da magoya baya masu yawa. A takaice dai, ita wannan maqama ta biyar kenan ana kiranta al-kufiyya. Haka al-Harith ibn Hammam, malam ke faɗa al-Harith ibn Hammam ya yi hikaya annahu qala, shi yake faɗa samartu bil Kufa, na rashi bacci a birnin Kufa. lafazin as-samar kar mu manta ya gabata yana daga cikin ma'anonin sa wato firar dare kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mustakbirina bi samiran tahajjurun dan haka abokin hira na dare ake kiran shi samir samir to la ma'anar samar an as-samar anan shine rashin bacci bi ma'ana as-sahar waznan wa ma'anan shine yace samartu bil kufa na rashin bacci a birnin kufa fi lailatin a cikin wani dare adimuha fatarsa zulaunaini wato ma'aguciyar launi ne guda biyu ma'ana daren wani bangare hasken wata wani bangaren kuma duhun dare shine yace zulaunaini ma'agucin launi biyu wa qamaruha watan daren ka ta'awizin millujaini yadda ka san laya wato ta azurfa da suke daura ma ƴaƴansu tun a jahiliya wato haka watan yake wanda har yau wannan jahiliya wannan maguzanci akwai shi a cikin jama'a ta musulmi azurfa ce ake kira ta sai a yi ta ran haka an gane ko yadda ka san kamar wata jinjirin wata sabon tsayuwa haka ake yi sannan kuma can sai a kulla bakin zare shi ne ulu sai a dara ta yama yara a wuya an gane ko an fahimce shi ko azurfa ce ake kira ta amma ran ake yi ta yadda ka san wata tsayuwar wata haka yake amma can tsinin yana hadewa daga can tsinin sai a daura bakin ulu sai a rataya ma yara wai neman tsari ne da kariya game da miyagu da wani baki da sauransu duk tarkaci ne wanda yake na maguzanci haramun ne shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu lujain wato suna ne daga cikin sunayen azurfa kace fibba ko kace lujain ko kuma kace warik sai yace ma'rufuqati tare da wasu abokan tafiya guzu bi libanil bayani wanda suka koshi suka tumbatsa wato da nono na iya zance idan aka ce liban yake banta ne da nonan dan adam amma in aka ce laban to wannan bai ke banta ba da dan adam ya hada nonan dan adam ya hada nonan dabba na komai in aka ce laban amma in aka ce liban wannan kenan lafazi ne wanda yake banta da nonan dan adam shine yace guzu min al-gizali ma'ana sun koshi sun tumbatsa bilibanin bayani wato da madara ta iya zance wasahabu ala sahabana zailan nisyan yace waɗannan mutane sun gudanar da giza ta mantuwa ga sahabana wa'il shi sahaban wa'il sahaban yana daga cikin wata kabila da ake kiransu banu wa'il shine suke masa lakabi akhdabul khudaba ina liman mai akhdabul khudaba yafi duk wani mai kudu ba iya kudu ba amma a birnin Yaman kamar yadda yake fada yake cewa laqad alima alhayyul yamanu laqad alima alhayyul yamanu annani idza qultu amma ba'du anni khadibuha yace laqad alima alhayyul yamanu annani idza qultu amma ba'du idza qultu amma ba'du anni khadibuha yace tabbas larabawan Yaman gaba daya idan nace amma ba abu to sun yi sani sun tabbatar da cewa ni ne wato gwani iya kudubarsu to su waɗannan mutane saboda tsabar fasaha in ana ambaton su to sahabana wa ilmamantawa ake da shi shine yace wasahabu sun gudanar da railan nisyani giza ta mantuwa ala sahaban wato ga sahaban wa'il. Lafazin wasahabu kar mu manta ya gabata a darasin mu na shekaran jiya, shine yake cewa wa ashibu, ko kuma li as yake cewa wa ashibu madarifas sarai. An gane ku? Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuku masasaka. Shine yace wasahabu sun gudanar da bailan nisyani, giza ta mantuwa, ala sahabana, da sahabana wa'il. Ma'ana in ana zancen su ma ba a ambata shi, ba a tunawa da shi. Ma fihim, su waɗannan jama'a a cikinsu babu illa man yuhfazu anhu, sai mutumin da ake kiyayewa game da duk abin da yake faɗa, ma'ana malamai ne waɗanda suke masu tsantsar ilimi. Wala yutahaffazu minhu, amma ba a ƙoƙarin neman kariya wato game da shi, ba a taka tsantsan a ce a kare kai game da sharrin sa, a'a, malamai ne in ka zauna da su sai dai ka fa'idanta. Amma babu maganar ka ringa jin tsoron wani sharri da mugunta game da su na ka ɗau wani mataki. In aka ce at-tahaffuz, shine mutum ya bada iya ƙoƙarinsa domin neman tsari da kariya game da abin da yake tsoro. Shine yace wala yutahaffazu minhu, wato ba a neman wato kariya game da shi, a cikinsu kenan kowa malami ne. وَيَمِيلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ وَلَا يَمِيلُ عَنْهُ, aboki na karkata wato izuwa gare shi, wala yamilu anhu, amma shi baya karkacewa gabarin sa. Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastu fala tamilu kullal mayli, sai yace fasta hawana samaru, rashin bacci sirrin jayimu. Kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kallazi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran. Shine yace fasta hawana samaru, rashin bacci sirrin jayimu. Ila an gharaba al-qamaru, har aka kai lokacin da wata wato ya fake. Wa galaba as-saharu, rashin bacci yayin rinjaye akan mu. Falamma rawaqa al-laylu al-bahim, lokacin da dare mai matukar duhu, rawaqa wato ya zarce. Wa lam yabqa illa at-tahwim, ba abin da ya rage illa at-tahwim sai dai bakan, ma'ana shine dan gingedi. An gane ko? Falamma rawaqa al-laylu al-bahim, lokacin da dare mai tsananin duhu wato ya meka, shine ma'ana ya zarci. Wa lam yabqa, ba abin da ya saura illa at-tahwim, wato sai dai yin bakan, ma'ana mutun yayi dan gingedi. Sami'ina min al-babi naba'ata mustanbihin, yace sai muka ji murya ta mai kwaikwayon haushin karnuka, min al-babi, a kofar gida. Lafazin mustanbih minan nabah ne, shine wato haushin karnuka. Kasan su al'adar Larabawa, idan mutum yana tafiya a jeji a cikin sahara, idan ya bace ma hanya, to sai ya ringa haushi irin na karnuka, saboda inda wata alƙarya a kusa da shi, karnuka za su amsa masa wannan haushi. To kenan sai ya san inda zai dosa. An gane ku? Shine yace sami'ina min al-babi naba'ata mustanbih, wato sai muka ji murya ta mai kwaikwayon haushin karnuka wato a kofar gida. Thumma talatha sakkatu mustafti, sannan kwankwasa kofa ta mai neman a buɗa masa, sai ta biya masa baya. Fakulina, sai muka faɗa, muka ce manilin mulimmu fil laylil mudlahimi, wake sauka a cikin wannan dare mai tsananin duhu. Faqala, sai ya faɗa, ya ahlal zalma kana wukitum sharra wa la laqitum ma baqitum durra قد دفع الليل الذي كفهر إلى ذراكم شئسا مغبرا أخا سفار قال واسفقر حتى فنامه كوكفا مصفرا مثل هلال أفكه نفتر وقد أرى فناءكم مؤتر وأمكم دون الأنام ضر يبكي كرا منكم ومستقرا ودونكم بيفا قنوءا هرا يرضى بمه لولا وما أمرا وينثني أنكم ينص البرا يتي يا أهل الظلم ابنا يتي يا كوم أبوتا ونم مسوكي لفظن المغنى كرم من تابياني يا قباتا أنغانيكو مسوكي أكيني kamar yadda alfazazi yake faɗa wa akrim bihi magnan taharrahu manzila, kuma ga yacin ka allam yagna fiha ka allam tagna bil ams, shine yace ya ahlal zal magna ya kuma abuta wannan masauki, yace wuqitum sharra Allah ya kare ku game da duk wani sharri da duk wata mugunta wala laqitum kar Allah ya sa ku hadu da durran wani kunci ma baqitum matukar kuna dai, ma'ana addu'a yake musu, kar Allah ya sa ku hadu da wani kunci wato matukar kuna dai. Sai yace kad dafa al-laylu allazi kafahara, tabbas wato dare allazi wanda ikfahara duhun sa ya hawa hayjuna, kada dafa'a tabbas ya ingizo muku sha'ifan wani mutum wanda yake maburkicin gashi mugbarra wanda yake mai kura-kura ila zarakum izuwa falfajiyarku. Ga yacin cikin hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, thumma zakara rajula, inji Abu Huraira, thumma zakara rajula ash'afa akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa budhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Idan aka ce ash'af mabrikicin gashi namiji, idan mace ce ce sai a ce sha'afa, an gane ko, rubba ash'afa akbar madfu'in bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu, shine yace kadi yace tabbas al-laylu dare alladhi wanda ikfahara duhunsa yahwa hayjuna kad dafa'a tabbas ya ingizo muku sha'ifan wani mutum mabrikicin gashi mugbarra wanda yake mai kura-kura ila zarakum izuwa balbalinku. Akha sifari, mutum ne wanda yake ma'abucin tafiye-tafiye, ma'ana kullun cikin bulaguro yake, bala bulaguran da ya tsawaita, wasu batbarra ya zarci, hattan sana har ya koma muhu kaukifan wato tankwararre bayansa ya yi baka, musfarra fatarsa ta yi rawaya saboda tsamar yunwa. Kazan shi Balarabe in yunwa ta bige shi to fatar masara take komawa, maimakon fari ne ko ja sai kaga ta canza kala, shine yace musfarra wato mai rawayar launin fata. Misla hilalil ufki, kwatancin ya koma misla hilalil ufki, kwatancin jinjirin wata wato na sasannin sama, hina fitarra wato lokacin da ya hudo. Wa kad tabbas shi wannan mutuman arafina akum, wato ya bujuro ma balbalunku mu'tarra, yana mai neman a taimaka masa. Al-mu'tar shine wanda yake bujurowa ya roki cewa a agaza masa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr fadhkuru ismallahi 'alayha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Al-mu'tar shine wanda yake bujuro mabaraci ne neman a taimaka masa, shine yace wa kada ara tabbas ya bujuro ma fina akum balbalun mu'tarra, yana mai neman a taimaka masa. Wa ammakum ya nufaci ku turran gaba dayan ku dunal anami, ba sauran jama'a ba, ku ku ne wanda ya nufata gaba daya. Ya bigi kiran minku, yana neman garar baki a gunku, wa mustaqarra da masauki. Yace ku dunakum dhaifan, yace ya ku jama'a ku karbu bako, ku karbu wani bako kanu'an wanda yake mai matukar dangana, hurran wanda yake da yarda, wanda ke gamsuwa bi mahalaula da duk abin da yayi zaki, wa ma amarra da abin da yayi daci. An gane ku, shi baya da zabi, duk abin da aka kawo masa karba zai yi kuma ci zai yi. Yarda bako ne wanda ke gamsuwa bi mahalaula da duk abin da yayi zaki, wa ma amarra da abin da yayi daci. Wa yansani anku, kuma ya juya gabarunku, ya nusul birra, kyautata wadda kuka yi masa zai daidaita ta ya yada ta a cikin jama'a, cewa ya hadu da mutanen kwarai. An gane ku, mutum ne mai godiya ba butulwa ne ba. Qala al-Harith ibn Hammam, Al-Harith dan Hammam na faɗa, falamma khalabana bi uzubati nudikihi, lokacin da ya yaudare mu ya ja hankalinmu wato da daɗin zancensa, wa alimna ma wara'a barkihi, muka sani abin da ke bayan walƙiyarsa. Lafazin khalabana min al-khilaba ne, kar mu manta ya gabata tun a faɗarsa, fa in athar takhtilabal qulubi fanzim ala hadhal uslubi, shine yace falamma khalabana, lokacin da ya yaudare mu ya ja hankalinmu bi uzubati nudikihi, wato da daɗin zancensa, wa alimna muka sani ma wara'a barkihi, abinda ke bayan walƙiyarsa. Kasan gilgije idan ya cika walƙiya, to yanzu ka ga ruwa yake ci, ma'ana sun gane abinda yake bayan walƙiyarsa kenan, mutum ne wanda yake mai fasaha, ma'abucin zance. Me za a yi? Yace ibtadarna fathal babi, sai muka yi gaggawar buɗa masa ƙofa, wata laqainahu muka tarye shi bitar habi, wato da lale lale, wata laqainahu muka tarye shi bitar habi, wato da lale lale. Ga yacan wata talaqahumul mala'ika, hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adu, lafazin at-tarhab shine wato taryan bako da fadar marhaban marhaban. Idan aka ce marhab, ma'ana ka samu ri wanda yake yalwatacce, an gane ko, minan rahaba ne. Idan aka ce rahaba shine balbali, ka san balbali ko yalwatacce ne, shine ake ce ma bako marhaban marhaban, ma'ana ai wajadta mawdian rahban. Wa qulna lil gulami hayya hayya, sai muka faɗa ga yaron mu, muka ce ima zamaza, hayya hayya, ima zamaza, wa halumma ma tahayya, zo da abin da ya saukaka na abinci. Kul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha, wa halumma, zo da ma tahayya, abin da ya saukaka na abinci. Fa qala dhayf, baqo sai yace, wallazi ahallani dharaku, rantsuwa nake da Ubangijin da ya saukar da ni balbalunku. Yace la talammaztu bi kiraku, yace wallahi bazan dandanu wannan abinci naku da kuka kawo mu, au tabammanuni alla tattakhizuni kallan, sai kun lamince mun cewa ba za ku maida ni matsayin bako wanda yake nauyi akan ku. Sharadi ya gitta musu ka juwa yau da dubara wallazi ahallani zarakum, rantsuwa nake da ubangijin da ya saukar da ni wannan balbalin naku. Yace la talammatu, lafazin talammatu an ciro shi ne daga at-talammu. Idan aka ce at-talammu bayan gama cin abinci mutum ya ringa huddo halshi yana sude abin da ke kan lefinsa da duk abin da yake gehin baki, shine ake kira at-talammu. To amma anan me yake nihi? Ma'ana bazan dandani abincin ku, ko kace bazan ci wannan abinci naku. Au tabammanu li, au anan bi ma'ana hatta sai kun lamince mun Allah tattakizuni kallan, ba za ku maida ni matsayin bako wanda yake mai dora nauyi, ma'ana wanda yake matsayin sa nauyi ne akan ku. Gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. idan aka ce kallun wanda ya zamanto nauyi ne akan jama'a ci ma zauna kenan. wala tajashshamu li aklan, kuma sai kullu mun ci mun cewa ba za ku kallafa ma kanku aklan wani abinci na musamman li ajali saboda ni. sai yace faruba aklati, cin abinci nawa habatil akila, wato ya kumbura maciyinsa ya sanya shi amai da gudawa. wa haramatu ma'akila, ya hada masa sauran kayan ci yace abinci nawa mutun yace wannan abinci ya kumbura masa ciki ya sabbaba masa amai da gudawa kuma ya haramta masa sauran ci yace. lafazin habat min al-hayba ne, idan aka ce hayba shine kumburewar ciki a sababin cin wani abinci ya sabbaba ma mutum amai da gudawa, shine ake kira al-hayba bilha. shine yace faruba aklati, cin abinci nawa habatil akila ya kumbura maciyinsa ya sabbaba masa amai da gudawa. wa haramatu ma'akila, ya hana masa sauran ciyaci kayan ciyaci. sai yace wa sharrul adiyashi, mafi sharrin baki man sama taklifa, wanda wato ya kallafa ma mai masauki nauyi yace kaza yake bukata. wannan yafi kowa sharri a cikin baki, an gane ko? ba wanda zai ce a je a nemo masa kaza, shi kaza yake da bukata. to wannan shine sharrul abiya, yace wa sharrul abiyafi, mafi sharrin baki yace man sama taklifa, wanda ya kallafa ma mai gida wani nauyi na cewa kaza yake da bukata. ga yacin yasumunakum su al'azabi, sai yace wa adal mudifa, ya cutar da ni masauki khususan yace balantana ma azan, cutar wadda ya ataliku take ratayuwa bil ajsami da gangan jiki. wa yufdi, ta kai mutum ila al asqami, zuwa rashin lafiya. wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. shine yace wa yufdi, wanda ke kai mutum ya sadar da shi ila al asqami, zuwa rashin lafiya. sai yace wa ma kila fil mathali alladhi sara sa'iruhu, ai ba a faɗa ba game da karin magana wanda labarinsa ya tafi a cikin sasannin duniya ya waso a cikin jama'a. karin maganar shi ne suke cewa khairul asha'i sawafiruhu, fiyayyen abincin yamma, an gane ko? fiyayyen abincin dare sawafiruhu, magaggaucinsa wanda kafin rana ta fada, wannan abinci shine fiye. an gane ko? lafazin sawafir jam'i ne na safira, in aka ce safira macen da wato ta gusar da marfin fuska, ta bayyanar da fuskarta, shine ake kiranta safira. nan kinaya ce yake lomar da kana ganinta kake kaiwa baki, ka san shi abinci in kana ganin shi to ya fi daɗi a baka. Shine yace suke faɗa khairul asha'i sawafiruhu, fiyayyen abinci na dare magaggaucinsa. Idan aka ce al-fudur karin safe, al-gada abincin rana, al-asha abincin dare. Sai yace illa li yu'ajjala ta'ashi, sai dan a gaggauta wato cin abincin dare. Wayujta na ba akalul layli allazi yu'shi, kuma dan a nisanci cin abincin dare wanda ke sanya dindini. An gane ku? Cin abincin dare wanda yake sanya dindini. Idan aka ce dindini shine raunin gani, mutumin da in dare yayi baya gani, da zarar magariba ta yi sai dai ya nemi wuri ya zauna. To amma idan ka ɗauka mafi yawanmu a yau, matanmu ba sa ɗora tukunya sai rana ta fara ja ta je faɗawa, za ka ga ana famar ɗora tukunya a wannan lokaci. Shi kuwa idan ka koma musamman cikin Larabawa, bayan gama sallar la'asar fa ake cin abincin dare. Tun wajen ƙarfe 5 misali an gama abincin dare, a wannan lokaci ake ci. Shi ne suke cewa khairul asha'i sawafiruhu, fiyayyen abinci magaggaucinsa. Wannan karin magana ne wanda ya haɗa duniya. Shi ne ya ce wa ma kila ba a faɗa ba fil masali, game da karin magana allazi, wanda sara sa'iruhu, labarinsa ya tafi ya yaɗu a cikin jama'a. Shi ne suke faɗa khairul asha'i sawafiruhu, fiyayyen abincin dare magaggaucinsa. Illa li yu'ajjala, wannan karin magana ba sa yin shi sai domin a gaggauta at-ta'ashi, wato abincin dare. Tunda ai shi dan Adam a ɗabi'arsa yadda Allah ya ɗabi'antar da shi, matukar bai canza ba, a kullun abu wanda yake fiyayye yake so. Wayujtanaba, kuma dan a nisanci akalul layli, cin abincin dare, allazi yu'shi, wanda ke sanya dindimi. Ma'ana abincin da dakyal in ka ɗauko loma sai dai ka dungura a bakinka. Amma wannan duka ana magana ne a wancan lokaci nasu wanda babu wadata ta wutan lantarki. Yace Allahumma, yace sai dai illa an taqida narul juhi, idan wutar yunwa wato ta ruru a cikin mutum, wata hula ta sha makance dunal hujui, tsakaninsa da bacci, to wannan ba laifi ma, haka nan kin ma sai a ci, ko da yana sanya dindimi kin. Shine yace Allahumma sai dai illa an taqida narul juhi, sai idan wutar yunwa ta ruru a cikin mutum, wata hula dunal hujui, ta sha makance tsakaninsa da bacci. Lafazin al-huju shine bacci. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Qala, sai yake faɗa fa ka annahu qala'a ala iradatina, ka ce kamar ya tsinkayo niyyarmu. Fa ka annahu qala'a ala iradatina, ka ce kamar ya tsinkayo wato nufinmu. Farama an qausi aqidatina, wato yayi halbi gabarin baka na kudurinmu. Wannan ana amfani da wannan karin magana ga mutumin da niyyarsa ta yi daidai da taka, sai ka ce fulano rama an kausi aqidati, ma'ana niyyar shi ta yi daidai da ni. Shi ne yace faka annahu qala'a, ka ce ya tsinkayo ala iradatina, a bisa wato nufinmu. Farama an kausi aqidatina, yayi halbi wato gabarin bakan aqidarmu, udurinmu. La jarama, yace bashakka, anna anasnahu biltizami shardi, wato mun ɗebe masa kewa biltizami shardi, game da lazumtar sharadin da ya gitta mana. Lafazin anasnahu min al-uns ne, ma'ana ɗebe kewa. La jarama, bashakka, anna anasnahu, lalle mu mun ɗebe masa kewa biltizami shardi, game da lazumtar sharadin da ya gitta mana, na cewa kar mu maida shi matsayin wani nauyi ne a kanmu. Wa afnaina ala khuluqihi sabt, muka yaba muka jinjina akan halayensa da ɗabi'unsa waɗanda suke sassauka. Walamma ahadara al-gulamu maraja, lokacin da yaro ya zo da abin da ya sauƙaƙa na abinci, wa abka baina nasiraja, ya kunna fitila wato tsakaninmu. An gane ko lafazin abka kar mu manta ya gabata a darasi na shekaran jiya, wa abkuwa wa takhmud, shine yace wa abka baina nasiraja, ya kunna fitila tsakaninmu. Ta'ammaltuhu, sai na lura da shi. Fa iza huwa abu zaidi, sai ga maka ashe Abu Zaidi ne na birnin Saruja. Fa qultu li sahabi, sai na faɗa ga abokaina, nace da su, li yuhnikum baykul wari, wannan baƙo wanda ya gangaro a wannan lokaci, to ya faranta muku zuciya, ma'ana ku ji daɗi, ku yi murna, ku yi walwala. An gane ko? Minat tahani'a ne, li yuhnikum baykul wari, wannan baƙo wanda ya zai ke ya zo zuwa gare ku a wannan lokaci, ya faranta muku rai, ma'ana ku ji daɗi, ku yi murna, ku yi walwala. Balil maganamul bari, ya ce bari ma dai kai wannan baƙo da nake faɗa muku ganima ce wadda take sassanya. An gane ko? Al maganamul bari, ganima ce wadda take sassanya, wadda ba sai an sha wahala ba, kamar yadda Hausawa suke faɗa, farautar bishiya ce daga zungura sai ɗauka. Balil maganamul bari, sani dai ganima ce wadda take sansanya. Sai ya ce fa in yakun afala qamaru shi'ira, in har watan tauraron shi'ira, an gane ko? Watan masauki wanda ake kiran shi a shi'ira, masauki ne daga cikin masaukan wata, in har ya ɓuya, to jama'a ku san da cewa faqad qala aqmaru shi'ir, tabbas watan waka fa yahudu. An gane ko? Ash-shi'ra masauki ne daga cikin masaukan wata, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa wa annahu huwa rabbu shi'ra. Sai yace awistasarra badrun nasra, in har watan an-nasra shi ma masauki ne daga cikin masaukan wata. An gane ko? Taurari ne uku suke haduwa. Shi ne ya ce idan ya ɓuya, in har ya ɓuya, faƙadi taballashe badrun nasri, tabbas watan zubabban zance wato ya haskaka. Faƙadi taballashe badrun nasri, wata na zubabban zance ya ce tabbas ya haskaka. Idan aka ce an-nasr kishiyar ash-shi'r, shi'ir kenan zance wanda yake tsararre waka, amma in aka ce an-nasr shine wato zubabban zance. Sai yace fasarat humayyan masarrati fihim, wato tsananin farin ciki da murna da walwala, wato sai ya tafi a cikin su, ma'ana yana su zuwa zukatan su, suka ringa jin daɗi suna murna. Lafazun humayya wato shine tsanantar abu, ma'ana ƙarfin abu. An gane ko? Shi yasa giya wadda ta zumama suke amfani da wannan kalima gare ta, kamar yadda Amr ibn Kulsum a cikin mu'allafar sa yake faɗa, Allahu bibi sahaniki fasbahina wala tubki umura al-andarina mushasha'atan ka anna al-husa fiha idha mal ma'u khalafaha sakina tajuru bi dhil lubanati an hawahu idha ma dhaqaha hatta yalina tara al-lahiza ash-shahiha idha umirat alayhi limalihi fiha muhina sabanti al-kasa anna umma amrin wa kana al-kasu majra hal yamina wa ma sharru thalathati umma amrin bi sahibiki alladhi la tasbahina wa kasin qad sharibtu bi ba'la bakkin wa ukhra fi dimishka wa kasirina idha samadat humayyaha ariban min al-fityani khilta bihi jununa ash-shahir ja'i idha samadat humayyaha ariban min al-fityani khilta bihi jununa. yace tsumamar wannan giya yace in har ta bigi wato ariban matashi wanda yake mai hankali wana ariban min alfitiyani matashi mai hankali khinta bihi jununa zaka yi zaton cewa mahaukaci ne saboda giya ce wadda take tasumama shine yace idza samadat humayyaha ariban min alfitiyani khinta bihi jununa shine yace fasarat humayyal masarra ma'ana tsananin farin ciki da murna da jin dadi wato sai ya tafi fihim a cikin zukatansu yana su wadarati sinatu amma akihim wato gengedi sai ya tuma gabarin wato kurmi idanunsu an gane ko wadarati sina gengedi sai ya tuma shine ma'ana ya tashi amma akihim gabarin kurmi idanunsu warafadu di'ata allati kanu nawha wato hutu wanda suka yi niyya warafadu sai suka kakkabe wannan hutu shine yace warafadu di'a sai suka kakkabe hutu allati kanu nawha wanda tuntuni sun yi niyyar da za a kwanta a huta wasabu sai suka koma ila nasril fukaha wato izuwa yada wato kakaci ba'da ma tawha bayan sun nade ta idan aka ce kakaci shine hira wanda za a ringa farin ciki ana murna ana jin dadi abinda za a yayi ma mutane kunci da duk wani damuwa min alfakiha wanda ya gabata shine sai yake fada wa Abu Zaid mukibun ala imali yadayhi shi ba Abu Zaid wato ya sunku ya kai a bisa aiwatar da hannunsa ma'ana kawai loma yake sakawa wa Abu Zaid mukibun ala imali yadayhi Abu Zaid na sunkuye a bisa wato aiwatar da hannunsa loma yake sakawa ga yatan afa manyan shi mukibban ala wushihi ahada hatta idastarfa amala dai har aka kai lokacin da ya nemi dauke abin da ke gabansa na akushi ma'ana ya share abincin gaba daya kuntu lahu sai nace masa adrifna bi gharibati min gharaibi asmarik to ai sai kai mana tsaraba da wani bakon labari daga cikin bakin labari na hirarka ta dare lafazin adrifna min al-hudurufa ne tuntuni min al-wana gani min al-turfa ne in aka ce turfa shine kayataccen labari shine yace adrifna ma'ana kayatar da mu ko kace kai mana tsaraba bi gharibatin da wani bakon labari min gharaibi asmarika daga cikin bakin labaru waɗanda suke na asmarika zantuttukanka na dare aw ajibati ko wani abun mamaki min ajaibi asfarika daga cikin ababan mamaki na tafiye-tafiyanka faqala sai yake faɗa laqad balautu min alajaibi tabbas na jarraba na gwada wato game da ababan mamaki ga yacin wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un inna balawnahum kama balawna ashabal janna shine yace laqad balautu tabbas na jarraba min alajaibi daga cikin ababan mamaki ma lam yarahu ar-ra'una abinda masu gani basu taba ganin sa ba wala rawahu ar-ra'una kuma masu riwaya basu taba rawaito kwatancin sa ba sai yace wa inna min ajabiha lalle yana daga mafi mamakin wato labarin da na gani ma ayantuhul layla yace abinda na gani a wannan dare qablan qubailan tiyabikum wato kafin na maye muku intiyab shine ma'ana minan nauba ne kenan bakin kai zo qablan qubailan tiyabikum wato gabanin maye muku kafin na iso gare ku wa masiri ila babikum kafin na iso kofar ku fastakbarnahu an urfati mar'ahu wato sai muka nemi ya ba mu labari an urfati mar'ahu game da kayataccen abinda idansa ya nuna masa, shine yace fastakhbarnahu, muka nemi ya ba mu labari an urfati mar'ahu game da kayataccen abinda ya gani da idansa, fi masrahi masrahu, a makiyayar matafiyarsa ta dare. Masra ita ce makiyaya, wala kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Faqala, sai yake faɗa, inna maramiyal gurba, lalle wato jefa-jefan wannan kibiyoyi waɗanda suke na algurba shine bakunci, ko kuma ka ce inna maramiyal gurba, lalle majefa ta bakunci, domin lafazin marami jami'i ne na mirma, an gane ku, marma ma'ana inda ake jefa abu, marma shine yace inna maramiyal gurba, lalle wuraren jifa waɗanda suke na bakunci, lafazatni ila hadhihi turba, ita ce ta jefo ne zuwa wannan gari, zuwa wannan ƙasa, wa ana zu maja'ati, ina ma'abucin yunwa, wa bu'sa wato da talauci, wajirabin kuma ina ma'abucin burgami, wohintacce ka fu'adi ummi Musa, yadda ka san zuciyar annabi, wannan zuciyar mahaifiyar annabi Musa babu komai a cikin zuciyarta illa tunanin danta, wa asbaha fu'adu ummi Musa fariba, in kadat la tubdi bihi laula arrabna ala qalbi hali takuna min almu'mini, shine yace wa jirabi, wanda karmu manta jirabi ya gabata, yake cewa wala ajidu fi jirabi mudga, shine yace wa jirabi da burgami wuhintacce ka fu'adi ummi Musa, tamkar zuciyar mahaifiyar annabi Musa ba komai a cikin zuciyarta illa tunanin danta. Fana hautu yace sai na zabura, hina sajad duja, lokacin da duhun dare ya duhunta, adduja duhun dare, asaja duhun dare, wadduha wallayli idha saja, alama bi min alwaja, abisa abinda ke tare da ni na falfaci, wanda bayani ya gabata falfaci rashin lafiya ce wadda take samun duddigan mutumin da yake tafiya ba takalmi, an gane fata take talewa, kafa ta ringa kuraje tana ruwa, shine ake kira alwaja falfaci. Ga yacin ila anihita zainal waja, shine yace alama bi, abisa abinda ke tare da ni minal waja, wato na falfaci, li arta da mudifan, dan na nemi wanda zai karbi bakunci na ya sauke ne, idan aka ce al-mudif shine zai sauke bako, au akata da ragifan, ko na nemi janyo wata ɗan gurasa, an gane ko, akata da minal kiyada ne, kiyada shine jan abu, au akata da ko na nemi janyo ragifan wata ɗan gurasa, fasaqani hadis sagabi, dan asakon yunwa sai ya kuro ni, wal qada'ul mukanna abala ajali, da hukuncin Allah wanda ake masa kinaya, abala ajali ma'ana uban mamaki, ila an waqabtu ala babi dari, naje na tsaya akan kofar wani gida, an gane ko, lafazin hadi shine ma'ana kenan dan asako wanda yake kore dabobi, an gane ko, hadi kenan mai kore dabobi, bilha asagab ita ce yunwa, ga ya can falaqata hamala aqaba, wama adraka mal aqaba, fakku raqaba aw ib'am fi yawmin dhi masgaba, shine yace wal qada'u, wato fasaqani hadis sagabi, wato dan asakon yunwa sai ya kura ni, wal qada'ul mukanna abala ajabi, da hukuncin Allah wanda ake masa kinaya abul ajab, sai ya kuro ni, ila an waqabtu, har izuwa lokacin da na tsaya, ala babi dari, a kofar wani gida, fa qultu ala bidari, sai na faɗa da gaggawa, Kuyitumu ya ahlaha dal manzili wa ishtumu fi khabbi aishin khabili ma indakum libni sabilin murmilin usuran khabi ilaylin al-yali jawi lahasha ala bawa mushtamili madaka muzi yawmani ta'amal ma'akali ta'ama ma'akali wala lahu fi ardikum min maw'ili wa kadida jasun huzolamil musbili wala lahu fi ardikum min maw'ili wa kadida jasun huzolamil musbili wa huwa min al-khayrati fi tamalmuli fa hal bi hadha rabbi azbul manhali yaqulu li alki asaka wadkhuli wabshir bi bishrin wa kiram muajjali yace huyitu ya ahla hadha al-manzili ya kuma abuta wannan gida an gaishe ku gaisuwa irin ta musulunci wa idha huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha shine yace ya ahla hadhal manzili ya kuma abuta wannan gida yace huyitu yace an gaishe da ku wa ishtum Allah ya sa ku rayu fi khabdi aishin cikin yalwa ta abinci khabili wato wanda yake mani binci an gane ko wato ku rayu cikin yalwa ta abinci khabili wanda yake daddada ma inda kun libni sabilin murmili yace shin ba za a samu agunku ga bako wanda yake dan wucewa murmilin wanda yake mai kararren guzuri nubuwi suran wanda yake raman man tafiyar dare khabidi laylin mai fagamniyar dare wanda bai san ba inda ya dosa aliyali dare wanda yake mai tsananin duhu shine yace ma inda ku wai shin abunku ba za a samu ba libni sabilin gaba ko dan wucewa murmilin mai kararren guzuri nubuwi suran raman man tafiyar dare khabidi laylin mai fagamniyar dare aliyali wanda yake mai tsananin duhu jawil hasha mutumin da wato jawil hasha shine wanda yake mai yunwar iyan hanji lafazin jawil ya gabata shine aljawa aljawa shine gurbacewar ciki saboda yunwa an gane ku ciki ya ringa ciwo shine yace jawil hasha wato mai ciwon diyan hanji ma'ana cikin sa yana kuka ala bawa mustamili wanda ya tattaru ya hadu a bisa yunwa ma za ka muzi yawmani ta'ama ma'akalin tin yau da kwana biyu bai dandani ba dandanan wani abinci yau da kwana biyu bai sa wani abu bakin sa ba shine yace ma za ka muzi yawmani tin yau da kwana biyu bai dandani ta'ama ma'akalin wato dandanan wani abinci wala lahu kuma ba shi da min maw'ilin wata mafaka fi ardikum a kasarku walan yajidu min dunihi maw'ila wa qad taja junhu dhalami yace gefin duhun dare almusbili wanda yake mai sakowa wa qad taja yace hakika ya duhunta المسبل غايتان حديث ابو ذر ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل ازاره شنو يجي وقد تبس جنب الظلامي واتو ينكن دهن دري المسبل mai sakowa da duhun sa wa kad da ja hakika ya duhunta yace wahawa shi wannan bakon mina da hayrati game da dimuwa fita malmuli yana cikin rikilkida an gane ko at-tamalmul shine mutun ya ringa burgima saboda wata musiba ta same shi wani bala'i ya same shi ne yace wahawa mina da hayrati fita malmuli wato yana cikin rikilkida saboda imuwa yace fa halbi hadha rabi azbul manhali shin ko akwai wata daddadar mashaya a wannan masauki sai yace yaqulu li wato wanda zai fada mun yace da ni alki asaka jefar da sandarka wa an alki asak falamma ra'aha tahtazzu shine yace yaqulu li yace da ni alki asaka jefar da sandarka wadkhuli shigo wabshir rike albishir bi bishirin da sakin huska an gane ko Hausawa suka ce shimfidar fuska ta fita tabarma shine yace wabshir karike albishir bi bishirin game da sakin fuska ma'ana za a sakar maka fuska wa kiran da garar baki mu ajali wanda take abun gaggautawa wai abin da yake so a fada masa kenan qala sai yake fada fa baraza ilayya jawzar yace sai wani dan bincilimi ya fito gare idan aka ce jawzar ko ka ce jukzar wato shine dan kauna ko kuma ka ce dan barewa an gane ko saboda kyawun yaron ne yake kamanta shi da dan barewa shine yace fa baraza ilayya jawzar wato sai wani dan bincilimi ya fito gare ni alaihi shawzar wato a jikinsa da wata riga abiya tara an san abiya tara ko ita ce wadda ba ta da hannu jibe kenan shine suke kiranta saddara shine yace alaihi shawzar wato da wata riga abiya tara a jikinsa wa qala sai ya fada wa hurmati shaykh alladhi sanna al-qira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qira wa hurmati shaykh alladhi sanna al-qira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qura ma indana li tariqin idha arasi wal hadisi wal munahi fi dhara wa kayfa yaqri man nafa anhu al-kara wa wanbara azmuhu lamman bara fa ma tara fi ma dhakartu ma tara sai yace wa hurmati sheikh yaro yace masa ina rantsuwa da alhurmar dattijo yaro ne sai a bashi uzuri amma rantsuwa da alhurmar wani ai baya halatta yace wa hurmati sheikh ina rantsuwa da alhurmar dattijo allazi wanda sanna likira wato ya sunnanta ma mu'minai garar baki shine annabi ibrahima wa assasa al-mahjuja wato ya gugunta ginin ka'aba fi ummul qura wato a makka makka ita ce ummul qura al-mahjuj ka'aba kenan shine yace wa hurmati sheikh sai mu ce muna rantsuwa da ubangijin da ya bada al-hurma ga dattijan da allazi sanna al-kira ya sunnanta garar baki shine annabi ibrahim ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ shine sai yace wa assasa al-mahjuja ya bugunta ginin ka'aba fi ummul qura wato a makka yaro yace masa ma inda na li tariqin agummu babu ga wani bako mai zawwa a cikin dare idza ara idan ya bujuro si wal hadisi sai hira wal munakh da madurqusa inda zai durqusar da abun hawarsa tizzara abalbalin mu kawai abin da zai samu ga inda zai durqusar da raƙuminsa in yana so kuma yazo ya zauna a yi ta hira har asuba ta keto yace wa kaifa tayaya ya kari zai garar banki mannafa an hulkara wanda bacci ya kuri gabarin idanunsa dawan saboda yunwa wanda yunwa ta hana shi bacci ta yaya zai ma wani garar banki bara'a azumahu yunwar da ta fike wato kashinsa lamman bara lokacin da ta bujuro bara ta fike shine ake cewa baral kalama baryan albaru shine fike alkalami shine yace bara'a azumahu yunwar da ta fike kasusuwan salamman bara lokacin da ta bujuro yace dan haka kai ba kofa mata rami ka gani fi ma zakartu mata ra cikin abinda na ambata maka mi dai ka gani in kaga ka iya zama to ga inda zaka durkusar da abun hawanka hira ku ka samu amma zancen abinci bai taso ba faqultu sai nace masa ma asna'u bi manzilin kafri mi zan yi da masauki wanda yake faqo wa munzilin hilfi faqari, wato da mai masauki wanda yake ma'abucin talauci. Ma asna'u, mi zan yi, bi manzilin da masauki kafri wanda yake hako, wa munzilin da mai masauki hilfi faqari wanda yake ma'abucin talauci, mi zan yi da shi? Yace walakin sanadi ya fata, yace ya kai yaro masmuka, misu menene sunanka? Faqad fatannani fahamuka, fahimtar ka fa ta fitince ni. Faqala ismi zaidun, sai yace sunana zaidu. Wa man shadi faidu, faidu inda na tashi inda na girma, yace birnin faidu. Shi faidu yana tsakanin Makka da Baghdad. Yace wa warattu hadhihi almadara, nazo wannan gari Ams jiya, ma'a akawali, wato tare da rafannai na. Idan aka ce akawali jam'i ne na khal, khal shine wato rafani, ma'ana dan uwan mahaifiya, uwan mahaifiya ko kanin mahaifiya. Shine yace wa warattu nazo hadhihi almadara, wato wannan gari Ams tin ajiya, ma akawali tare da rafannai na min bani Abs, daga cikin banu Abs. Fa qultu lahu, sai nace masa zidni ibahan, karamin bayani, ishta Allah ya rayar da kai, wani ishta Allah ya daukaka darajarka. Makara ba komai yasa aka ambace ta da annash, saboda daga ta ake sama. Shine yace wani ishta Allah ya daukaka darajarka. Faqala, sai yace akhbaratni ummi Barra, yace mahaifiyata mai suna Barra ita ta bani labari, wa hiya kasmuha Barra, ita ko mutuniyar kwarai ce, yadda ka san sunanta haka take. Wa hiya kasmiha Barra, yadda ka san sunanta haka take, mutuniyar kwarai ce. Annaha nakahat amala garati bima wana rajulan min sarati saruja wa kasana, wato a shekara da aka kai hari na yaki a birnin Mawana, ta auri wani mutum daga cikin shugabanni na birnin Saruja, wato daga Sana. Falamma anasa min hal isqala, lokacin da ya sani wato ta yi nauyi game da shi, ma'ana ta dauki ki, anasa ga ya ce inni anastu naran wa kana baqi atan, shi ko ya kasance mutum ne wanda yake mai wayo da dubara. Niza'a alama yuqalu, a bisa abinda ake fada, shi wannan mutumin da ta aura, wa kana baqi atan, mutum ne wanda yake mai wayo da dubara, makiri ne, akwai iya makirci. Alama yuqalu, a bisa abinda ake fada, wa ana anha sirran, sai ya labta gabarinta a kuye da san ta dauki ki. Wahalun majarra, har zuwa yau fa ma yuqraf, ba a yi sani ba, a hayyun huwa, shin wannan mijin nata a raye yake? Fa yutawqa'u, balantana a yi jiransa, an udi allahdal balqa, ko kuma an bada shi zuwa ga kushewa wadda take wuhintacciya, ma'ana ko Allah ya masa rasuwa tuntuna an binne shi. Ne yace an udi allahdal balqa, ko kuma an bada shi ga wata kushewa wadda take wuhintacciya. Qala Abu Zaid, Abu Zaid na birnin Saruja, sai yace fa alimtu bi sihhatil alamati annahu waladi, yace wannan yaro, yace sai nayi sani, na tabbatar da cewa ɗana ne, wato da ta hanyar ingantacciyar alama. Ko mun tsallake wannan fa alimtu, yace sai nayi sani, bi sihhatil alamati, da ingantacciyar alama, annahu waladi, lalle wannan yaro ɗana ne. Wasadafani ani ta'arrufi ilaihi safaru yadi, yace wohintar hannuna, baddala ba kwabo ko sisi, ko mu ce ba ta ruba ta ko tanga, yace wasadafani, sai ya bujirar da ni, an gane ko, sai ya bujirar da ni ani ta'arrufi ilaihi, wato gabarin bashi sani. Ga yacin cikin suratul an'am me Allah ya subhanahu wa ta'ala yake fada, yake cewa sa an ayati allazina yasma yake cewa sa asrifu an ay to ai sai ku ciro ta ko cikin dai sumuni na karshe fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'at ku kuma kafin haka wa man azlamu mimman iftara ala wa man azlamu mimman kadzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sa asrifu allazina an ayatina an ati wa man azlamu mimman kadzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sanajizi allazina yasdifuna an ayatina su al'adhabi bima kanu yasdifun shine yace wasadafani an ta'arrufi ilayhi safru yadi wuhintar hannuna wato sai ta bishirar da ni an ta'arrufi ilayhi gabarin bashi sani fa fasaltu anhu yace sai na rabu da shi bi kabidin wato da wata hanta mardudatin wadda take daddakakkiya tayi kucin-kucin marduda wadda take an daddake ta tayi kucin-kucin ga can a cikin hadisi ingantacce ba yahudan da ya kwankwasa kan wata yarinya daga cikin yara na birnin Madina baina hajarai shine yake cewa rudda fa wujidat jariyatun kad rudda ra'suha baina hajarai shine yace marduda wanda aka kwankwasa wato wadda aka kwankwasa ta da hanta wadda aka kwankwasa ta wadumu'in mafduda wato da hawaye wanda yake mai kurara yace fa hal sami'tum ya ulil albabi bi a'jaba min hadha al-ujabi yace ya kuma abuta hankula shin ko kun taba jin wani abun mamaki mafi mamaki game da wannan labarin da na baku idan aka ce al-ujab abin da yake matuka a wajen mamaki an gane ko aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab to shine sai yake fada sai yace fa kulna sai muka fada muka ce masalla wallahi ko daya wa man indahu ilmul kitabi rantsuwa muke da ubangijin da sanin uwar littafi ke gunsa shine Allahul Mahfuz shine ubangiji subhanahu wa ta'ala fa qala sai yace da mu asbituha fi ajaibil ittifaq dan haka wannan kissa da na baku yace ku tabbatar da ita a cikin mafi ku tabbatar da ita a cikin ababan mamaki na al-ittifaq wato dacewa wa khalliduha ku dawwamar da ita buduna al-awraqi a cikin takaddu ma'ana ku rubuta fa ma suyira mislu hafil afaqi yace kwatancin wannan kissa da na baku a cikin sasannin duniya ba a taba tafiyar da kwatancin ta ba sanurihim ayatina fil afaqi sai yace fa ahadarna dawata wa asawidaha sai muka zo da taddawa wa asawidaha da kayan aikin ta shine alqalami wato da aska ta fike shi waraqashin alhikaya muka rubuta wannan hikaya alama saradaha a yaddi jiruta mastaqannahu amurtaahu sannan sai muka bincike shi game da ra'ayinsa muka ce masa me ka gani fistubimami fatahu game da tarar da dan shi zuwa gare shi shine yace mastaqannahu muka bincike shi amurtaahu game da ra'ayinsa fistubimami fatahu wato game da tarar da dan sa zuwa gare shi muka ce menene ra'ayinka game da cewa wannan dana ka kai kokarin dawowa da shi zuwa gare ka fa qala sai yace da mu idza faqula rujuni in har wato aljihuna yayi nauyi khaffa alayya an akfala ibni yace renan dana ai zai sauka ga gare ni wa kaffala ha zakariya kullama dakhala alayha zakariya almihraba wajada inda harizga idza thaqula rubuni yace idan aljihuna yayi nauyi yace khaffa alayya ana akfala ibni yace renan dana sai ya saukaka gare ni fa kulna sai muka ce da shi in kana yakfika nisabu min almali in har nisabi na dukiya ma'ana zai wadace ka allafnahu laka fil hali take yake zamu hada maka idan aka ce annisabu shine gulgudu wato wanda yake na zakka fa qala sai yace wa kaifa la yuquni uni nisabu yaya za a ce nisabin dukiya ba zai wadace ni ba yace wa hal ya haka kiru qadrahu illa musawun ai ba mai wulakanta darajar kudi sai mahaukaci gani ko wa hal ya haka kiru qadrahu illa musawun ba mai wulakanta darajar kudi sai mahaukaci qala rawi marwaycin sai yake fada falta zama minhu kullun min naqisan kowanne daga cikin mu wato sai ya lazumta ma kansa qistan wato wani yanki na dukiya cewa kaza zai bada wa kataba lahu bihi qittan yarbuta masa shak an gane ko takaddar daukan kudi kenan wa kataba lahu bihi qittan wato yarbuta masa shak fa shakara inda zalika sun'a inda zalika sun'i fa shakara inda zalika sun'i ko kuma as-sun'a ne go fa shakara inda zalika sun'a sai ya gohe godiya ga wannan kyautatawa da aka yi masa inda zalika lokacin da kowa yayi alƙawarin cewa kaza zai bashi fa shakara inda zalika sun'i agun wannan kyautatawa da aka yi masa sai yayi godiya yayi farin ciki yayi murna wastanfada fi sana'il wus'a wato ya karar da gulgudan ikon sa fi sana'i game da yabo wastanfada ya karar da al wus'a gulgudan ikon sa fi sana'i game da yabo an gane ko hatta in kenan nan sai mu dauke shi sun'a bimin tajinisi ne fa shakara inda zalika sun'a kenan sai godiya ya gode ma as-sun'a wannan kyautatawa da aka masa inda zalika lokacin da kowa yayi alƙawarin cewa kaza zai basa wastanfada kenan ya karar da al-wus'a gulgudan ikon shi kisana'i game da yabo hatta innana istaqalna al-qawla yace har aka kai lokacin da muka ga wato cewa mun tsawaita fada an gane ko hatta inna nastaqalna alqawla har muka ga cewa fadar ta yi tsawo wastaqalna alqawla kyautar da muka yi masa muka ga kankantar ta wato muka ga wai cewa godiyar da yake ta yi tsawo kuma kyautar da muka masa muka ga cewa ta yi kada shine yace hatta har aka kai lokacin da inna nastaqalna alqawla wato muka ga tsawon fadar da yake ma'ana godiyar da yake wastaqalna alqawla muka ga kankantar wannan kyauta da muka yi masa thumma innahu nashara min washi samari ma azra bil hibari sannan sai ya ringa daidaita wato wani zanannan zancen sa wanda yake na dare ma azra abinda ya wulakanta bil hibar wato da burgu wanda yake sakar yaman idan aka ce hibar wani mayafi ne da ake saka shi a yaman yana da zane kuma zane kala kala suna sanya misali da shi ne a wajen kayatarwa shi ne ya ce thumma innahu sannan shi nashara sai ya ringa daidaita min washi samari game da wato shi ne zanewar asamar hirar shi ta dare ma azrabil hibar abinda ma ya wulakanta wato shine mayafi wanda yake sakar yaman ma'ana yafi shi kyau ila an adalla tanwir har aka kai lokacin da wato hasken asuba adalla ya kusanta wajashara subhul munir asuba wanda take mai haske wato ta bayyana faqadainaha muka cika wannan hikaya
ko kuma faqadaina ha laylatan, wato muka gama wannan hikaya a cikin wani dare, gabat shawa'ibuha, wanda gurbatarsa wato ta fake. Idan aka ce shawa'ib jam'i ne na shawwa, wanda karmu manta ya gabata, waqa'u shawa'ib shayyab, me yake nihi da gurbata anan? Ma'ana duhun dare, lokacin da yazo karshe ya dan fara gurbata da hasken asuba. Shi ba dare ba, shi kuma ba asuba ba, shine kenan ya fake, kenan asuba gari ya zamanto haske. Shine yace faqadaina ha, muka cika wannan hikaya wato laylatan, a cikin dare, a cikin wani dare, gabat shawa'ibuha, wanda gurbatarsa wato ta fake. Ila an shabat zawa'ibuha, har aka kai lokacin da zankwayenta wato suka yi hurhura, shine ma'ana kenan asuba ta kito. Kenan hasken asuba in ya fito, kenan dare ya yi hurhura, kamar yadda bakin gashi in hurhura ta fito yake yin fari. Wa kamula su'uduha, yake cewa hauhawar shi wannan hasken ya cika, ko kuma su'uduha ma'ana girgije wannan haskenta, kenan shi hasken asuba yace wa kamula ya cika. Ila an infada ra'uduha, har aka kai lokacin da wato iccenta, ko kuma kace gimshikinta, infadara wato ya tsago, kenan shine dai hasken asuba, duka kinaya ce. Walamma zarra qarnul ghasala, lokacin da wato kahon bariwa yahudu, me ake nihi da qarnul ghasala? Shine wato kaskon rana kenan. Shine yace walamma, lokacin da qarnul ghasala, kaskon rana wato yahudu, damara umural ghasala, wato sai tsalle irin tsalle na dan bariwa. Wa qala, sai yace da mu, in hadu bina li naqbiga silati, yace tashi mu je mu karbo wannan kyautuka. Yace ma Haris, tashi mu bi jama'a mu karbo wannan kyautuka da aka mana. Ga yacen yawaki tus silati a alaku bi kalbika min mawaki tus salati, shine yace in hadu bina, tashi mu je li naqbiga silati, dan mu karbo kyautukan da jama'a suka mun. Wa nastadhinna al ihalat, kuma mu nemi tattara al-ihalat, duk wani gami da aka mun na cewa je ka gun wani ka karba, tashi mu je mu tattaro. Sai yace faqadis taqarat sudu'u kabadi min al-hanini ila waladi, yace tsagogin zuciyata, wani tsagogi na hantata, faqadis taqarat, yace sun watsa a jikina, min al-hanini, saboda bege, ila waladi, zuwa wato karbo dana. An gane ku, lafazin sudu jam'i ne na sada, na sada, wal ardi zati sada. Shine yace faqadis taqarat sudu'u kabadi, wannan faqadis taqarat sudu'u kabidi, yace tsagogin hanta ta, faqadis taqarat, yace hakika sun watsu, min al hanini, saboda bege, ila waladi, zuwa karbo dana. Fa wasaltu janahahu, Al-Haris yake cewa wato sai na sadar da bukatar sa, ma'ana na taimaka masa, hatta sannaitu na jahahu, wato har na sauƙaƙa, an fa wasaltu, yace sai na sadu janahahu, wato da gefin sa, ma'ana na agaza masa. An gane ko? Shine yace fa wasaltu, sai na sadu da janahahu, wato sasannin sa kenan, na tashi na bishi, hatta sannaitu najahahu, wato har aka kai lokacin da na sauƙaƙa masa biyan buƙatar sa, ma'ana duk muka tattaro waɗannan kuɗaɗe. Fahina ahraza al-aina fi surratihi, a lokacin da ya tarar da kuɗi a cikin saritar sa, idan aka ce surra, jaka wadda ake zuba kuɗi a cikin ta, kenan ya gabata, bihi yasulu man hawatu surratu, yace barakat asariru masarratihi, zanan wato goshinsa, barakat sai ta yi walkiya. Asarir shine nadewar fata da yake kasancewa a goshi, shine yace asariru, zanan goshinsa na masarratihi, farin cikinsa, barakat sai ta yi walkiya, ta walka. Wa qala li, sai yace da ni, juzita khairan an khuqaqa da maika, Allah ya saka ma da alkhairi game da wato takun diddigenka, ma'ana wannan raka ne da kai muka tattaro waɗannan kudade, Allah ya saka wuta ma. Wallahu khalifati alayka, Allah shine mamayi na akan ka, shi zai kula da lamarinka. Kaga ba zai dauki wani abu ya bashi a sai dai yayi masa addu'a. Fa qultu, sai nace masa, uridu an attabi'aka, ina nihi na raka ka, li ushahida waladaka najiba, dan in ga dan naka zababbe da kake fada, wa unafisahu, dan in tattauna da shi li kai wiji ba dan ya amsa mu, ya bani labarin abin da yawa kana. Fa nazara ilayya nazarat al-khali ila al-maqdudi, sai ya mun wani kallo irin kallon mayaudari zuwa ga abin yaudara. Wa dhahika, ya kilkile da dariya, hatta tagargarat muqlatahu bid-dumu, har qayir idanunsa suka cika da hawaye. Wa anshada, sai ya saki waka, ya man tadhanna saraba ma an lamma rawaitu alladhi rawaitu, ma khiltu an yastasirra makri wa an yukhila alladhi anaitu, wallahi ma barratu bi irsi wala li yabnum bihi iktanaitu, wa inna ma li fununu sihrin abdatu fiha wa maftadaitu, lam yahki hal asma'iyu fi ma haka wala haka hal kumaitu, takhaztuha wuslatan ila ma tajnihi kaffi matashtahaitu, walau ta'afaituha lahalat hali wa lam ahwi ma hawaitu, famahhid al-udhra aw fasami in kuntu ajramtu aw janaitu. Yace ya man tazanna saraba ma, yace ya mutumin da ya zaci ka wani weniya ruwa ci, ka wani weniya shine taukin aljannu, wanda mai tafiya a cikin sahara a lokacin rani zai hango wani tauki a gabansa, yana zawwa sai iske hako ne babu komai. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, شين يجي يا من تظن السراب ماء, يا متمن ديزة كولوين يا رواج, لما رويت الذي رويت, يا عند نرويت مسا أبند نرويت نلاباري, يجي ما خلت, يجي بنيزة تن أن يستسر مكري, واتما كرشي نازي ويغريكو, wa an yukhila alladhi anaitu, har ayzatan cewa haka ne abinda nayi nihi, ma'ana na horauce abinda ke aljihun ku, yace bai zatan cewa za a yi zatan haka ne, yace wallahi ma barratu bi irsi, rantsuwa nake da ubangiji na, wallahi ba ni da wata mata mai suna barratu, wala liyabnun bi hiktanaitu, ba ni da wani da wanda na ma kaina alkunya da shi cewa Abu Zaidi, ba ni da wani da mai suna Zaidu. Yace wa inna mali fununu sihir, ku sanna cewa dai kadai ina da fanni fanni wato na wayo da dabara da iya jan hankalin jama'a, abda atufiha, wanda ni ne na kaga, an gane ko, wa maktadaitu, akwai wanda kuma naji wasu ne sun yi kuma nake koyi, wani wayan ni ne na kirkire shi, wani wayan kuma na ji ne an yi irin shi ni ma kuma na yake koyi da shi, shi ne yace wa maqtadaitu, da abinda na yi koyi. Yace lam yahki hal asma'i, yace malam asma'i, yace bai taba hakaito kwatancinta ita wannan hikaya fi ma haka, cikin abinda ya hakaito gaba daya a cikin hikayoyinsa, al asma'i bai taba hakaito kwatancin wannan. Yace wala haka hal kumaitu, yace ko malam kumaitu shi ma bai taba hakaito kwatancin ta ba, wanda wannan wasu masana ne, malamai ne na lugha al-asma'i da irin da kuma manyan malamai ne daga cikin malaman adab. Yace takhaztuha, yace wannan wayo da dabara na rike shi ne, na maida shi wuslatan, wato wani tsani ne wanda zai kai ni ila ma tajinihi kaffi, abinda hannuna zai ringa cirowa na ƴaƴan itace, matashta haitu, a duk lokacin da nake murmuri, duk lokacin da nake da bukata, to na san wayan da zan yi ma jama'a domin in samu biyan bukata ta. yace walau ta'afaituha, yace da na kyamaci irin wannan dabi'a, yace la halat hali, yace da hali na ya jirkita, walam ahwi ma hawaitu, yace abinda na tara na wannan dukiya ai da ban tara shi ba, inda na kyamaci irin wannan dabi'a ya za a yi in tara irin wannan kudi, yace dan haka fa mahidil uzra, an gane ku, karbi hamzari na aw fasami ko kuma ka rangwamta min ka yafi in kuntu ajramtu, in har na kasance na ma ubangiji na laifi aw janaitu ko kuma na ma wani laifi ni dai rangwame nake nema, thumma innahu wadda'ani, sannan sai yayi bankwana da ni, wa maba ya shude ya tafi, wa auda'a qalbi jamral gaba, ya bara ma zuciyata garushin iccen kiriya, idan aka ce algaba shine iccen kiriya, wa auda'a qalbi ya bara ma zuciyata jamral gaba, wato garushi na iccen kiriya, domin yafi kowane icce, yafi kowane gawayi ci, dan haka makira suke amfani da shi, shi baya toka, indai gawayi ne na iccen kiriya, garushin iccen kiriya baya toka, sai dai in ya gaji da ci ya wuce, kuma hallo gobe in an zo an hada shi da wani hallo kuma kamawa zai, sai dai in an gaji an gaji kaga yana murmurewa yana watsewa, amma maganar yayi toka bata taso ba, nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.